بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غوديا ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Laraba, wanda yau 8 ga watan Ramadan. Hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 25 ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 55. Zaman mu na jiya mun kammala aya ta 13, gashi yau mun tashi aya ta 14, duk da cewa an karanta ta a jiya, mun soma bayani lokaci mun halinsa. Allah subhanahu wataala ce khalaqal insan, Allah shine ya halicci mutum, min salsalin, daga busasshen tabo, kalfakhar, kaman kasko, wa khalaqal janna, kuma Allah shine ya halicci aljanu, min marjin min nar, daga wani harshe na wuta. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa. To kamar yadda muka soma bayani cewa wannan aya da kuma ayoyi makamantanta sun faɗa mana sifar halittar annabi Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kuma ayoyin alqur'ani daban-daban sun ambaci wannan. A cikin suratu Sajada Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi ahsana kulli shay'in khalaqa, sayyati wa bada'a khalqal insani min tin, Allah shine ya soma halittar dan adam daga tabo, shine annabi Adam. Kuma mun fadi wani abu daga cikin abinda malamai suka fada na hikimar halittarsa da ƙasa, ta yadda aka haɗo ƙasashe daban-daban mabambanta ta fuskan yanayi na tauri ko laushi ko ɗanɗano ko kuma yanayin gani da ido na haske ko baƙi ko duhu-duhu, ta yadda 'ya'yan da zai haifa ko ya haifa duk suka zo da irin wannan yanayin. Wani baƙi ne, wani fari ne, wani ja ne, wani kuma yalo ne. Wannan suna daga cikin ainihin yanayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa bayinsa. Kuma wani sha'anin Allah, za ka ga cewa baƙaƙen mutane ko ka ce baƙar fata su ne suka fi ƙaranci a ban ƙasa. A matsayinka na ɗan Afirka, wanda ka buɗe ido a Afirka, musamman Afirka ta yamma, za ka ɗauka cewa baƙaƙen mutane kamar su ne suka fi yawa, saboda su kafi yawan gani. Alhali kuma baƙaƙen mutanen nan da wahala ma su iya ɗaukan kashi ɗaya a kan ɗari na duniya. Don yanzu idan ka kalli yanayi na aikin haji, ba sai an faɗa maka ba, kafin ka ga baƙi ɗaya, to ka ga fari ko ja ko yalo wanda suke daruruwa kuma ma a cikin bagaken wanda Allah ya fi ba su ikon zuwa aikin haji da yawa su ne mutanen Najeriya in ka kalli Afirka ta yamma to muna gode mu Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya mana a cikin suratul mu'minin ko suratul mu'minun Allah subhanahu wataala yake cewa ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله سبحانه وتعالى يكي تيوا tabbas ya halitti mutum min sulalatin min tin daga wani tatacce wanda yake tsantsa na tabo ma'ana duk da kaman yanda muka fadi an ciro kasashe daban-daban da aka hada kuma Allah subhanahu wataala ya tace wannan tabo wannan shine annabi adam thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wannan ja'alnahu ana nufin nasluhu ba shi annabi adam ba tunda shi annabi adam kamar yanda Allah yake cewa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun yanda misalin annabi isa yake a wajen Allah to kamar misalin annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halitte shi daga turbaya ثم قال له كن سنسيتي da shi kasance fa yakun haf saboda ka sai ya kasance sai malamai suka ce idan mun kalli salo ko kuma yanayi na samar da dan adam a ban kasa Allah ya samar da mutane ta hanyar dayan abubuwa guda hudu ukun sune nadir dayan shine mafi yawa wa'ancan misalai ne Allah ya bada na cewa zai iya abin da ya so kamar yadda ya so kun ga annabi adam Allah ya samar da shi ba uwa ba uba daga turbaya aka samar da shi matarsa nana hawa aka same ta ta hanyar namiji ba tare da ainihin mahaifiya ba sannan annabi isa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam shi kuma Allah ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da ainihin mahaifi ba shi yasa su wanda suka samu zamewar kafa ta fuskar addini dan su tsarkake shi sai suke cewa ai dan Allah ne wal iyazu billah ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira to saboda haka wannan bangarori guda uku saboda Allah ya nuna mana shi mai ikon yin duk abin da ya so ne kuma kamar yadda ya so kuma a lokacin da ya so to Allah ya halicci annabi Adam da wannan yanayi kaman yanda zamu gani wala Allah hikima anan saboda ita ƙasa ita ce mafi ƙarfin alaka da dan adam kaman yanda muka fada tunda na farko dai Allah yake cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra minha khalaqnakum daga kasar muka halice ku ma'ana asalin baban ku annabi adam bayan mutuwa wa fiha nu'idukum kuma a ciki zamu mayar da ku saboda ka duk wanda yace maka akwai wani wanda in ya mutu ba a binne shi a kasa to tatsuniya ce ta giza da koki akwai masu irin wannan tatsuniyar wa ce wai mutum saboda tsananin daraja in ya mutu wai da an zo ma ko an binne shi da katona ba za ka same shi ba in jiwa inda akwai wanda darajarsa ta kai idan an binne shi aje ba za a same shi ba shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ko sauran annabawa ko sahabbai ko abinda ya zama makamancin wannan irin tabi'ai amma duka waɗannan mafiya daraja suna cikin ƙasar nan da Allah ya halitte su da wani sashi nata kuma ya alƙawari a ciki ake mayar da ita za a mayar da su kusan daga cikin tatsuniyar da ake wai sayyidina Ali ma kabarinsa ba kasa yake wannan sun kun sha jin wannan tasuniya zaga akwai wata wasu taurari da suke dan tudi abin nan su dan hadu su dan yi tsawo sai a ce wai kabarin sayyidina Ali ne to wannan duka ainihin tasuniya ce wanda ba ta da tushe bare maka ba saboda haka kenan saboda yawan alaƙar dan adam da ƙasa Allah sai ya kaddara da ita aka yi shi ita ce asalin sa akai zai rayu akai zai samu abinci akai zai yi komai da komai kaman yanda mun yi bayani ainihin dangane da wannan abu to kun ga Allah sai yake cewa ya samu shi annabi Adam ya halicce shi min salsalin kal fakhar wato kun ga dan Allah ya nuna mana ilahiya ta sa da a ce ƙasa ce danya wacce take taraf-taraf sai a ce to ai da amma shi abu mai ruwa-ruwa yayi kama da a samar da mai rai domin yanzu idan kai shuka a cikin ƙasa mai taraf-taraf ana sa ran cewa za ta iya fitowa amma ba za ka zo akan misali dutse kai shuka ta fito ba ko ka ɗora shuka akan kasko ka ce kana so ta fito saboda wuri ne busasshe babu alamar rayuwa tare da shi to amma Allah dan ya nuna iyawarsa sai ya halicci annabi Adam da tabo wanda yake ainihin busasshe yanda ka san kasko wanda ya zama ainihin an kona shi sannan sai ya ce wa khalaqal janna kuma sai ya halicci aljanu anan ana nufin abul jin baban aljanu uban su shine ainihin shedan shi kuma Allah sai ya halicce shi min marijin min nar daga wani harshe na wuta to yanzu idan muka duba jinsuna da suka fi yawa wanda za mu ce adadinsu ba za ka iya lissafa ba Allah shi kadai ya sani shine mala'iku wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu sannan yan adam sannan aljanu wa'annan jinsuna guda uku Allah ya bambanta sunadarin halittarsu dan ya nuna mana shine mai ikon yi kun ga hadisi ya ce wa khuliqatil mala'ikatu min nur su mala'iku da haske aka halicce su idan an ce shi dan adam kaman mu an halicce mu ne da ainihin dugon mane abu ne wanda zaka iya gani kuma ka taba shi ka ji ka taba shi sannan an halicci shaydanu da wuta wutan nan zaka iya taba ta akalla zaka ji zafin ta kuma ga ta kana gani to haske fa haske iyakar abin da zaka yi ka gashi amma ba zaka iya taba shi ba ba zai yiwu yanzu ka ce gashi ka taba haske kana jin motsin sa a hannunka ba zai yiwu ba to kuma Allah subhanahu wataala da wannan ya halicci ainihin mala'iku to kaga wannan zai nuna maka Allah shine mai ikon yi shi zai iya abin da ya so da abin da ya so kuma kamar yanda ya so subhanahu wataala to nan da Allah ya ce wa khalaqal janna min marjin min nar an halicci uban aljanu shine shedan da wani harshe na wuta shin duk ƴaƴansa yanzu sauran aljanu zamu ce da wuta ake halittar su ko kuma a'a asalin shi shedan din shine aka halitta da wuta to a zahiri ban ga wani malami da yayi rubutu akan wannan ba ba zan ce wai ba aibane ne ban karanta ba to amma abin da yake zahiri shine shi shedan din shi aka halitta daga wuta ba sauran wanda suke ainihin ainihin abin nan sauran ƴaƴansa ba saboda su Allah ya bace su a matsayin birriya afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lidhalimin badala saboda haka su an bace su a matsayin zuriya wanda wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan wannan ya haifi wannan kun ga su mala'iku Allah bai yi su akan wannan tsari ba su da Allah ya halicce su da haske gaba ɗaya kowane mala'ika da haske aka halicce shi su babu auratayya ko haihuwa a wajen mala'iku kowanne haka Allah subhanahu wataala yake ainihin halittar sa shi ya sanya haramun ne ka ambaci mala'iku cewa ainihin ƴaƴa mata ne kaman yanda wasu zamanmu suke faɗa wal iyaz billah to Allah subhanahu wataala sai yake cewa khalaqal janna min marjin min nar Allah ya halicci wato shedan da wani harshe wanda yake ainihin na wuta wa aka so mu halitta annabi adam ko kuma ainihin shedan tabbas shedan ne aka so mu halitta kaman yanda nusus da alqur'ani suka nuna shi ya sanya yake ganin cewa ya za a yi wanda ya riga zuwa duniya kuma sannan yana ganin sunadarin tasa halitta ta fi ta wancan kuma ce shi ne zai je ya rusunawa ya ba shi girma. Shi yasa malamai suka ce duk mutumin da yake wato gwara nassin alkur'ani ko hadisi da kwakwalwarsa da tunaninsa, to malaminsa shi ne shedan. In Allah ya faɗi abu ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu, to wannan abin sunansa nassi, ba'ana sunansa kankat, wannan abin haka yake. To duk abin da zai ci karo da wannan abubuwa guda biyu sunansa shirme. Kun ga Allah yake cewa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Allah ya faɗa wa mala'iku wanda shaytan yana tare da su, aka ce ku yi sujuda ga annabi Adam. To sai yake cewa a asjudu liman khalaqata tina, yanzu ni na yi sujuda ga wanda ka halitta da ainifin tabo. Shi yana ganin ƙasa darajarta da matsayinta bai kai na wuta ba. Akwai littafi Ibn Qayyim Izafatul Lafan min maka'idi shaytan, in ka je ka karanta shi zaka ya kawo fuskoki masu yawa wanda ya nuna cewa ƙasa ta fi wuta matsayi. Fuskoki ya kawo masu yawan gaske domin a nuna kenan annabi Adam alaihi salam sunadarin halittarsa shine mafi daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku, ma'ana ku jinsin aljanu da kuma yan adam kuke karyatawa. Nan yace khalaqal insan shine adam, min salsalin yace tsinin yabis, wani tabo ne busasshe, yusma'u lahu salsalatun, ana jin ƙara tattare da shi, ai sautun wato wani sauti, idan nukira idan aka kwankwasa shi, idan ka kwankwasa tukunya ko tulu ainihin za ka ji ƙara. Kalfahar shi ne kita kaman kasko, wa huwa ma tubika min at-tin, shi ne abinda aka gasa na daga tabo. Wa khalaqal janna shi ne abal jin, shi ne baban aljanu, wa huwa iblis shi ne iblis, min marjin min nar daga wani harshe na wuta, wa huwa lahabu al khalis shi ne harshenta wanda yake tsantsa min ad-dukhan daga barin hayaki. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa. Sai Allah subhanahu wataala ya ce
rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Allah subhanahu wataala yace rabbul mashriqin shine ubangijin mahudar rana guda biyu ko kuma mahuda guda biyu, wa rabbul maghribayn kuma shine ubangijin mafada guda biyu. Nan Allah subhanahu wataala ya ambaci rububiyya ta sa ya danganta ta ga mafitai biyu da mafadai guda biyu. Wannan rububiyya ce khassa, zaka samu akwai rububiyya amma alhamdulillahi rabbil alamin, kaga Allah shine rabbu kulli shay, shine ubangijin komai da komai, shine ubangijin kowa da kowa. To amma duk lokacin da kaji Allah subhanahu wataala ya jingina rububiyyarsa ga wani abu daga cikin halittunsa, shi kadai ko su kadai, to wannan ana nufin wata inaya, wata kulawa ta musamman ko kuma saboda wani matsayi na musamman. Kun ga Allah ce falyabudu rabb hadha albayt, su bauta ta ubangijin wannan daki, ana nufin Ka'aba, saboda ainihin inayar da Allah ya baiwa Ka'aba da kuma matsayinta a wajen Allah subhanahu wataala. Sannan aka ce rabbi rabbi Musa wa Harun, qalu amana bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, kaga anan ma rububiyya ce wacce take ainihin khassa. To Allah sai ya ce rabbul mashriqain shine ubangijin mahuda biyu, wa rabbul maghribain shine ubangijin mafada guda biyu. To wannan menene tasniya ne? Zamu ga a wata ayar Allah yake cewa fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun, fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharib, ina rantsuwa da ubangijin mahudai mafitai masu yawa kenan bila adadin sannan kuma wal magarib ubangijin mafadai kaga shi ma masu yawa ma'ana wancan ana nufin jami'i sannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa rabbul mashriqi wal magharibi wama bainahuma in kuntum muqinin rabbul mashriqi wal magharibi la ilaha illa hu fattakhidhuhu wakila kaga Allah sai ambaci kansa rabbul mashriqi ubangijin mafita guda daya sannan kuma wal magharibi da mafada guda daya nan idan muka duba wato ainifin mufradi ne wannan da yake rubuce gaban mu tasniya ne wancan na tsakiya jami'i ne kaman yanda na faɗa a irin wannan munasabobi masu addinin tasniya addinin kalakatu wanda suke cewa wai su ba za su yi aiki da duk wani hadisi da ya saba ma alqur'ani ba mana saba ma qur'ani a bisa irin kwakwalen su rubabbu ba kwakwale na magabata wanda suka san addini ba wa inna duk wannan hadisan da suke da'awan su saba ma alqur'ani to magabatan nan wanda su suka riga yin addinin nan kuma albarkacin abinda suka yi ne muke ci in ba don haka ba addini ba zai zo mana ba to su ba su ga wani tufka da warwara ko cin karo tsakanin wa'ancan hadisan ba na sha faɗa ta masu irin wannan addinin idan a irin wannan fahimtar ne to qur'ani ma sai ya ci karo da juna tunda dai ɗaya ba biyu bane biyu kuma ba jam'i bane ba al-mashriqu abu daya al-maghribu al-maghribu abu daya sannan mashriqani ko mashriqaini biyu maghribaini ma biyu al-mashariq jam'i al-magharib jam'i to kaga sai a tambaye su wata aya ce aka soki ko ko wacce ce wanda ba qur'ani ba kenan wacce ce za su jefar isu su zabi wanda suke so kuma kaga ba su isa su haka ba duk abinda za su faɗa to sai dai su dauko abinda ba sa san maganar magabata da suka fassara alqur'ani in ko ba haka ba to su kawo a cikin alqur'anin inda aka ce ma'anan kaza shine kaza ba su da wannan saboda haka idan ka ji tafsiran malamai sun yi tafsiri a wannan ayoyi guda biyu ko dai idan nan da aka ce rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini ubangijin mahuda biyu mafada biyu sai suka ce shine al mashriqu shita'i was sayfi sannan wal magharibu shita'i was sayfi mahuda ta lokacin sanyi da ta lokacin zafi ku shida ne lokacin sanyi za ka ga cewa rana ta koma wannan bangaren lokacin zafi kuma ta fi ƙarfi a wannan bangaren saboda haka mahudan nan kala biyu ce akwai ta lokacin sanyi akwai ta lokacin zafi kaman yanda mafadar ma biyu ce akwai mafada ta lokacin sanyi akwai ta lokacin zafi to lura da wannan lokuta guda biyu ta zamo mashriqani kuma wancan ta zamo magharibani mafitan lokacin sanyi da ta lokacin zafi to idan aka ce rabbul mashriqi wal magharibi ubangijin mahuda da mafada to anan ana nufin gabas bi akmaliha tun daga farkonta har ƙarshenta sannan yamma bi akmaliha fadinta ga baki daya in ka hade ta lokacin sanyi da lokacin zafi dan ni na tabbatar in ba dan an fada ba kai a wajen ka dama gabas abu daya ne gabas gabas ce ba za ka ce wai akwai wani ta sanyi ko ta zafi ba sai lokacin da ainihin aka yi maka bayani to idan aka ce al-mashriqu gabas ake magana gaba daya al-magharibu yamma ake magana gaba ki daya to da aka ce al-mashariq wal-magharib to nan shine malamai suka yi fassara ne suka ce ko dai ana nufin adadin mafitan da mafadan domin gabas tana da mafitan rana adadin kwanakin shekara duk inda rana ta fito ba ta saki fitowa sai shekara ta zagayo in kaga ta fito to wata mafita ce banda waccan da ta fito jiya sannan in ta fada inda za ta fada yau to gobe ba nan za ta fada ba in kaga ta fada inda ta fada yau sai idan shekara ta saki zagayowa to haka abin yake a fitatta da fadawarta kaga anan zamu ce me zamu ce al masharik wal magarib mafitai masu yawa mafadai masu yawa sannan wasu malaman suka ce to kari ma akan haka ai ba rana da wata kadai suke fitowa daga yamma daga gabas su fada yamma ba akwai adadin taurarin da Allah ne kadai ya san adadin su kun sani taurari kala biyu ne akwai as-sawabit akwai as-sayyarat as-sawabit sune wanda suke kafe nace yanzu in ka samu dattijo in kana da kaka a raye musamman na karkara to ka zai ya koya maka yadda ake gane taurari akwai wanda suke as-sawabit ko rani ko damana a ko yaushe nan suke ba sa motsawa wasu a tsakiya suke wasu abin nan kudu wasu arewa wasu gabas wasu yamma jiddin da Allah ya su ba a taba ganin sun motsa ba to wannan sunan Allah ke cewa wa alamat wa bin najmi hum yatadun da manyan duwatsu da kuma tabbatattun taurari wanda ba sa motsawa to da su matafiya suke gane inda suka sa gaba lokacin da muka zo tafsirin wannan aya na muku bayani cewa tafiya irin ta da tattan kakannin mu tafiya ce ake a jeji a cikin ayari akan raƙuma akan jakuna to wannan lokaci idan ana tafiya so da dama ko dai wani naman jeji zaki ko ɗan fashi suka tarautsa mutane to mutane idan suka tafi a guje kowa yana ta kansa to amma kuma suna tafiya suna kallon sama suna kallon taurari ma'ana mutun yana gane inda yake sai kaga wani yayi gabas wani yamma wani kudu wani arewa amma ajima ajima sai ka sun hadu waje daya saboda sun san taurari mutun in yana tafiya yana kallon taurarwa ya san yamma yake ko gabas yake ko arewa yake ko kudu yake to shine Allah yake cewa wabin najmi hum yatadun wato suna gane hanyoyi ta hanyar taurari wa huwa allazi ja'al lakumun nujuma litatadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah yake ta shine ya sanya muku taurari wanda kuke gane hanyoyi da su a cikin duhun teku ko kuma na ban kasa ma'ana hatta masu tafiya da kwale-kwale da jirgin ruwa irin na da a wancan lokaci babu wani compass wanda da shi za su gane gabas yake ko yamma kawai sai dai mutum ya dunga aunawa da taurari cewa waje kaza yake yi waje kaza yake ya baro waje kaza to saboda haka anan su taurari as-sayyarat wanda suke tafiya ba sa tsayawa to su ma suna fitowa ne daga gabas kuma su fada yamma kaga kowace tauraruwa tana da mafitarta tana da mafadarta to idan muka yi la'akari da rana da wata da adadin taurari kaga ya zama al-masharik wuraren fitowar taurari adadi mai yawa da rana da wata sannan kuma mafadin taurari masu yawa wannan bayan Allah yana nuna mana kudurar Allah kuma yana nuna mana cewa waɗannan abubuwa da muke gani rana da wata da taurari ba su ne suke gudanar da kansu ba Allah subhanahu wataala shine yake gudanar da su ya inganta hadisin Abu Dharr Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana yana tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ma'aiki alaihi salam ya ga rana ta yi ja za ta fada sai ce Abu Dharr ka san inda ranan nan take fadawa kuwa sai yace a'a sai yace ai tana fadawa ne karkashin al'arshin Allah subhanahu wataala za ta je ta yi sujuda idan ta yi sujuda to kuma sai ta nemi izini a ba ta izini ta sake fitowa daga gabas ma'ana ba wai kawai wani abu ne ai kawai automatically ai da ta fada ma dole za ta fito a'a sai ta nemi izini ba ta yin gaban kanta in ta nemi izini sai a ce to ta sake fitowa manzo alaihi salam sai yace sora kadan in ta nemi izinin a ce a'a ta fito ta inda ta fada Allahu akbar sora kadan yanzu muna magana shekara 1400 kai da wannan magana innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba alqiyama kusa ce a wajen Allah manzo alaihi salam yake cewa fadawa take sanin ta sake fitowa to ni a wannan gabar nake cewa mu a nan za mu yi hannun riga da ulama'ul hay'a wanda suke cewa wai rana tsaye take wuri daya ba ta motsawa wai duniya ce take zagaya ta mu dai tunda hadisi ya ce tana fadawa karkashin al'arshi sannan kuma ta nemi izini ta sake fitowa to mu dai tana fadawa idan akwai wata ranar banda wannan girkakiya ne dai to ba mu san da ita ba eh wala Allah akwai ilimi fadi gare shi kila akwai wata wanda ita tsaye take duniya tana zagaya ta amma dai ita wannan da muke gani wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani to tana fadawa kuma tana fitowa shi yasa ma hadisi yake cewa ana karban tuban mai tuba hatta taqalu ash-shamsu min magribiha har sai rana ta fito daga aidifin mafadarta watara ash-shamsu idha qala'at tazawaru an kafihim ko tazawaru an kafihim ko tazawaru an kafihim zata yamini wa idha gharabat haga gharabat taqriduhum zata shimali wa hum fi fajwatin min kaga Allah da kansa yace gharabat kenan tana fadawa shi Allah ya datar da mu
amin
to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yace rabbul mashriqaini shine ubangijin mafitai masu yawa wa rabbul magharibain wa afwan wato biyu mafitai biyu wa rabbul magharibain wato da kun mafadai guda biyu sai yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin imomin ubangijin ku kuke karetawa kila wani sai yace to yanzu wani bayanin ni'ima aka yi anan kawai mu an fada mana mafitar rana da mafadanta sai mu ce to ai bawon Allah fitowar rana da fadawarta da fitar wata da faduwarsa ni'imomi ne wanda Allah kadai ya sanya kansu ko ajiya na fada tsirran nan da Allah ya dora rayuwarmu akan sai sun fitar da tsirrai mu ci mu rayu to in babu rana ba za su yi ba ranan nan idan ta fito haskenta da zafinta yana taimakon tsirrai taimako mai yawa ka je ka tambayi masu ilimi a gare za su yi maka wannan bayani sannan kai kanka fatar jikinka idan babu hasken rana to za ta iya samun matsala wanda suke da ilimi na ginin gangar jikin ɗan adam sun tabbatar da cewa akwai waɗansu ƙwayoyin cuta na jikin ɗan adam wanda hasken rana da yake kashe su in dai har za ka ɗan fito hantsi ka ji ɗumi-ɗumin hantsin nan to wannan shi ne zai kashe maka waɗannan ƙwayoyin cuta wanda za su cutar da kai in ba don wannan hasken ranar ba shi ya sanya mutum ya ce kullum ba zai fita a cikin hantsi ba sai dai AC sai dai AC to yakan kamu da cututtuka masu yawan gaske saboda me saboda rashin samu ainihin hasken rana shi yasa so da dama hatta masu laifi da za a zo a kulle a doka ta duniya ma in dai ba zalunci za a ban mai laifi da za a kulle to akwai lokuta da ya kamata a fito da shi domin ya ga hasken rana kuma zafin rana ya taba jikinsa saboda me saboda ya zama ya samu wani sinadari da zai taimaki ainihin jikinsa to kenan ashe fitar rana da faduwarta alfanu ne mai tarin yawa a wajenmu da tsirranmu da dabbobinmu da dukkan wani abin da muke amfana da shi ko ba komai ne na tabbatar da cewa ka yi wanki ka shanya shi kuma ya bushe idan aka ce rana ba za ta fito ba za ka dade kafin ka shanya abu ya zama ya tsane ka more shi ashe wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana mai yawan gaske to sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke ƙaryatawa sai Allah subhanahu wataala ya ce
marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
الله سبحانه وتعالى يأتي مرج البحرين الله شيني وندي يقودا ندى wato manya-manyan teku guda biyu yaltaqiyan wanda suke haduwa bainahuma barzakhun tsakanin su akwai wani tsari da shamake la yabghiyan ta yanda ba sa shiga juna fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai yace yakhruj min umal lu'lu'u wal marjan kuma lu'lu'u da marjani suna fita daga wayannan ruwaye guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da na mutane Allah subhanahu wataala anan ya ambata mana wani katafaren iko nasa wanda shi kadai yake da wannan ikon kuma kwarewa ce wacce ta wuce hankalin mai hankali Allah yace marajal baharaini Allah shine ya gudanar da wayansu tekuna guda biyu wannan tekuna guda biyu malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ma'anar su wani tekuna ake nufi idan ka kalli tafasir musamman na magabata sun ambaci ruwaye daban-daban wasu suka ce ana nufin kogin Paris da kogin Rome al-bahr al-ahmar da kuma al-abyad suka ce wannan shine wato ainifin akwai kuma al-bahr al-aswad kaman yanda suke fada da wata ibara wato ainifin red sea da kuma black sea kaman yanda suke fada suka ce to wannan su ake magana to amma su wannan kogunan ai wannan yana cin wannan yana cin kuma Allah sai ce maraja ya gudanar da su kuma sai ce yaltaqiya suna haduwa to ya haduwar take to a wancan malamai sai suka ce da yace marajal bare da Allah shi ya gudanar da su wannan yana gudana wannan yana gudana sai kita bainahuma barzakhun tsakanin su abin nan yaltaqiya suna haduwa wace irin haduwa suke yi suna haduwa ne cewa kowanne akan doran kasa yake amma bainahuma barzakhun tsakanin su akwai shamaki na kasa ma'ana kasa ta shiga tsakanin wancan da wancan la yabghiyan ba sa fadawa a cikin juna wannan ya fada a cikin dan uwansa ko kuma la yabghiyan ba za su kwararo akan ku su share ku ba wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wasu suka ce a'a abin da ake nufi shi babban teku na ruwan zartsi to Allah ya gudanar da wayansu koramu a cikin sa kuma ruwan dadi ne Ibn Uthaymeen a tafsirin sa yace masu bincike na yanzu sun tabbatar da wannan cewa shi wannan babban teku mai zartsi da gishiri to a can karkashin sa Allah ya gudanar da wayansu ruwan dadi ne kuma zaka ga gashi nan yana gudana a cikin sa bai takudu ba kaman yanda ka san yanzu idan ka debo kananzir ka zuba a cikin ruwa ai zaka ga kananzir din can kasa kuma ga ruwan basu hade ba suka takude suka zamo abu daya to akwai wanda suka ambata wannan har ma wasu suka ce shi wannan ruwan na teku da za a debi ruwan dadi a zuba a tura su to za su yi doguwar tafiya ruwan dadin bai hade da shi yanar ki ya zama shi ba a ce ka debo shi ka debi ruwa mai dadi ka kora su tafi to za su dade suna tafiya kafin a ce ainifin sunnar ki sun zama abu daya to amma bincike na yanzu ya nuna cewa su wannan baharani hade suke kuma suna tafiya hade da juna suna guga juna na tabbatar da cewa kila wasunku sun ga bidiyo na wannan ainifin ruwan ga sunan hade suke a wuri daya amma za ga wannan kalar sa ta bambanta da wannan to nan da Allah yace bainahuma barzakhun tsakanin su akwai tsari to sai suka ce wannan tsari ne na kudura Allah wanda ido baya gani la yabghiyan ba sa shiga juna wannan masu ilimin yanzu suka ce idan ka debo wancan bangaren ka zuba a cikin wanda zaka yi tsalliya dawo in ka debo wannan ka zuba shi ma zaka yi tsalliya koma haka suka fada Allah shine mafi sani to da wannan a bisa wannan fassara zamu ce akwai abubuwan da alqur'ani ya ambata wanda a lokacin saukar wahayi da lokacin tabi'ai Allah bai nuna wa mutane wannan abun karara ba sai irin wannan lokutan wato ainihin da muke ciki shi yasa ma Allah yake ta abin nan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin za ku san wasu labaru na alqur'ani a ƙarshe ƙarshen lokaci yanzu kun ga Allah yake ta wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabib sud wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha daga cikin duwatsu akwai duwatsu wanda zaka gani Allah yayi musu wa'insu zane-zane wasu kaloli ga sunan farare wasu kuma ka gansu baki wasu ka gansu wani abin nan yanayi wannan duwatsun masu bincike na zamani suka ce duk duniyan nan ta Allah babu inda bincike ya gano su sai kasar China a yanzu maiki alayhi salatu wassalam ya rayu ne a jaziratul arab wasu sun kidime a sakamakon ganin wannan duwatsu a China suka ce sun yi da wannan annabin annabin Allah tunda bai taba zuwa wannan wurin ba bai rayu a wannan yankin ba kuma ya fadi kalolin duwatsun da babu su a wannan yankin kun ga har sahabbai suka koma ga Allah tabi'ai da ma shekaru ɗaruruwa wannan dutsen ba ganshi da ido ba sai a bincike na irin wannan lokutan shine ake ganin sa a shiga shi nan a kasar China wannan zai nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne na duk duniya gabaki daya to saboda haka Allah dai yace mana marajal bahrain Allah shine ya gudanar da wannan manya-manyan tekuna guda biyu yaltaqiyan to nan in muka ce yaltaqiyan suna haduwa a ido cewa ga sunan sun hadu amma ba kuma haduwa ta haƙiƙani ta ma'ana ba bainahuma barzakhun tsakanin su akwai tsari akwai wani shamaki la yabghiyan wanda ba sa shiga a cikin juna sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu kila wani ce a to mu da ake ma bayanin waɗancan manya-manyan koguna na duniya ba mu ma taba ganin su ba suna nesa da mu dubunnin kilometers to wata ni'ima ce za mu fahimta Allah ya mana a ciki sai mu ce ai ku anan Allah ya mana manya-manyan ni'imomi wannan ruwayan da Allah ya yi kuma ya sanya su su ne manya-manyan tekuna kuma ruwan zartsi to wannan ni'imar bakinmu ba zai iya baiwa Allah haƙƙin godiya ba domin me ina jin da muka zo tafsiri irin wannan ayar a suratul nahl nayi mana irin wannan bayani ko a abin nan a suratul furqan wannan ruwa na zartsi da Allah ya sa shi ne mafi yawa inda ruwa ne na dadi to wannan duniyar da ta tashi daga aiki saboda me saboda manya-manyan halittun Allah da suke mutuwa a ciki da kuma dattin kashinsu da bawalinsu da duk wani abin da za su yi na ƙazanta to wannan gishirin shi ne zai taune wannan abin ba a ji wari da zai tashi ya hallaka duniya ba yanzu abin da bincike ke nunawa akwai kifin da duk wani duniya zai ci abinci sama da tan 100 kai wasu ma suka ce sama da tan 100 kifi ne guda daya duk wani duniya Allah zai bashi wannan abincin Allah bai gajiya ba to irinsa Allah shi ya san adadin nawa ne kuma haka za su kare rayuwarsu su mutu to irin wannan kifaye da irin su dorina da sauran halittun da bamu san su ba inda ruwan dadi ne manyan tekunan duniya ya zamo wannan abun suna mutuwa to doyi zai halaka duniya na taba baka misali in kana so yau ka je ka gwada ba wai sai gobe ba ka je ka samu kofi ko kwano ka yanka danyen nama tsoka 10 misali ko ka ce tsoka 20 ka zuba tsoka 10 anan 10 anan ka zuba ruwa shi wannan ka sa gishiri mai yawa gishirin ya zama ya ciza sosai ka rufe shi kuma wannan kada ka sa komai ka rufe a yanzu ka rufe shi ka bari sai gobe ko bayan kwana biyu ka je ka buda kana budawa wannan doyi zaka ji wanda yake na ruwan dadin amma wannan mai gishirin ba zaka ji komai ba gishirin ya hana wannan doyi to kenan saboda Allah ya ba mu kariya ta yadda doyin abubuwa da za su mutu da kasanta su nan suke kashi nan suke komai duk da tun sanai yake karewa to amma wannan gishirin na wannan ruwan shine yake taune wannan abun duniya ba za ta ainihin cutu ba me muka ba Allah yayi mana wannan gatar wannan tsananin lutufi ne na Allah subhanahu wataala Allah mun gode to sai Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa sai yace yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan an karanta da qira'a biyu ko dai yukhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan yukhruju fi'lun mudari'un mabniyyun lima lam yusamma fa'iluhu al-lu'lu'u shine na'ibul fa'il shi sai aka ce yukhruju a ce al-lu'lu to idan muka ce yakhruju to sai ya zama al-lu'lu shine fa'il fi'li mudari'i ne lil ma'lum to zamu ce da malam nafi'u da malam abu amr al-basri wana ce qurra'u sab'a in kado 10 akwai ya'qub da abu ja'far to wannan hudu sun karanta yukhruju minhum al-lu'lu wal marjan sauran qari'ai sun karanta yakhruju biyar a cikin saba'a sai kuma daya shine khalaful ashir da sauran wa'incin sun karanta ya khuruju to nan Allah sai ya ce ya khuruju minhuma al-lu'lu' wal marjan daga su biyun wato lu'lu'u da marjani suke fita to malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace ma'anan wannan tasniya wasu daga cikin malamai suka ce shi wannan kogin na gishiri to shine lu'lu'u da murjani suke fita daga cikin sa amma banda daya me yasa kuka fadi wannan magana suka ce ai a qur'ani ana samun jami'i yazo ko tasniya amma kuma abu daya ake nufi ma'ana wani gefen ake nufi ba wai dubbiyu ba misali Allah yana cewa ya ma'asharal jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kun ga sai ce ya ma'asharal jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum ya ku taron mutane da aljanu ashe manzanni ba su zo daga cikin ku ba to kun taba jin manzo aljani kun ga ba ai manzo aljani ba wa ma arsalna qablaka illa rijalan kusan ittifaqin malaman tafsiri cewa duk manzannin da Allah ya aika ƴan adam ne babu aljani a ciki to amma kuma aka ce alam ya'tikum rusulun minkum kenan rusulun min ba'dikum daga sashen ku sune bangaren ƴan adam suka ce dai kenan sannan a cikin suratu zuhruf wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim lokacin da quraishawa suke nuna rashin amincewa sai azai a ce manzo alayhi salam gashi a matsayin sa na maraya a ce shi Allah ya wahayi ga manya-manyan mutane suka ce laula nuzila hadha alqur'anu me yasa ba a sauke wannan alqur'ani ba ala rajulin ga wani mutum sai aka ce min alqaryatayn kaga min ihdal qaryatayn tunda ba zai zama min alqaryatayn ba shi kadai dan wancan gari dan wannan gari kenan min ihdal qaryatayn suka ce to kun ga annabi aka ce min alqaryatayn kenan min ihdahuma sannan Allah subhanahu wataala yana cewa alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala qamara qawwa yawa waja'ala qamara fihinna nuran alam tarau kayfa khalaqallahu sab'a samawati kunga bakwai tibaqa sai yace waja'ala qamara fihinna yanzu wata ɗaya ne ko biyu ko adadi mai yawa ɗaya ne to a wace saman yake duk a cikin samai daga ta bakwai har zuwa ta da a ken da yace waja'ala qamara fihinna ay min ihdaha an sanya wata a ɗaya daga cikin samai ita ce wannan sama ta kusa banda sama ta biyu banda ta uku banda ta hudu har zuwa ainihin ta bakwai suka ce to kenan qur'ani yakan zo da ta'biri na nuna jami'i amma ana nufin wani bangare daya to akan haka ya kharju minhuma kenan min ahadihima daga wayannan biyu kila wasu duk sun sallama suna ganin amsa ta yi daidai to imamu shankiti rahimahullahu ta'ala da yazo a cikin adwaul bayan yace to duk da cewa manyan malamai sun tafi akan wannan ra'ayi yace amma gaskiya kuskure ne yace ba daidai bane wannan fahimtar yace duk lokacin da qur'ani yayi nassi akan abu to dole a tafi akan wannan nassin karara Allah sai yace wa ma yastawil baharan hadha azbun furatun sa'igun sharabuhu wa hadha milhun ujaj sai yace wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha Allah sai yace wa ma yastawil baharan tekuna ko guna guda biyu ba za su daidaita ba hadha azbun furatun wannan mai tsananin dadi ne sa'igun sharabuhu mai dadin hadiya wa hadha milhun ujaj wannan kuma mai gishiri ne mai zartsi to Allah sai yace wa min kullin daga kowanne daga cikin su kaga in ka samu tanwini a wajen kull ko ba'd shake cewa tanwinul iwad idan a kull ne ko ba'd ya zamo wato iwadun anil kalima in a wajen idh ne iwadun anil jumla kenan wa min kulli wahidin minhuma kaga da Allah ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din kaga ala ba'dihim kenan da aka ce kullin kulli wahidin kenan kowanne daya to sai Imam Shankiti yace to kowanne daya daga cikin wayannan yana fitar da wannan lu'ulu da murjani to dai lokaci ya mana halinsa sai Allah ta nuna mai in Allah kai mu gobe za mu dawo mu yi bayani ra'ayoyi ne guda uku malamai suka faɗa mu ji cewa ainihin menene dalilan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda mu kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gare da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin to za mu amsa wasu daga cikin tambayoyin mu wannan yake cewa bayan yayi addu'a sai ce tambaya ta farko malam matar da ta mutu ta bar yara hudu uku mata ɗaya ubanta daban kuma su biyu su ma nasu uban daban tare da su ƙarin namiji a cikinsu shine na uku kuma uwar ta su ba ta da uwa ko uba to ya za a raba gado ina ji kamar amsa ta ko to shi ke nan mun riga mun amsa ta ba sai ba da lokaci ba a takaice mun faɗa da muka amsa cewa ƴaƴa mabambanta wancan ubansa daban wancan ubansa daban wancan ubansa daban wannan ba zai sa a bambanta su ta fuskar gado mutum da dai uwarsu ɗaya ce da za mu kaddara a ce mace ta auri mazaje 20 daban-daban kuma kowane yana da ƴaƴanta 20 to kaga in aka tashi raba musu gado uwar za a kalla ba iyayen maza ba wannan sai yake cewa bayan ya ce malam a wacce riwayar aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani bai girma sai kuma malam kai magana game da sauki alqur'ani a watan ramadan inda kace bawa ya kamata a ce ya sauke ko so daya ne a cikin watan ramadan to ni dai karatu na ya kasance ne juz'i 40 ai ba juz'i 40 Allah gafarta bana Qur'ani gaba ɗaya juz'i 30 juz'i shine hisfi biyu yawa duk juz'i ɗaya shine hisfi biyu Qur'ani hisfi 60 juz'i 30 yawa ba juz'i 40 to sai ki ta wai juz'i 40 ne amma kullun ina iya karanta juz'i 5 in nayi juz'i 40 na juyo na ƙara 20 zan iya cewa na sauke to na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wace riwaya aka saukan masa alqur'ani ina ga baka fahimci ashe duk magana da malamai suke ba wato alqur'ani an sauka wa manzo alaihi salam ala sab'ati ahruf harufa bakwai wannan harufa bakwai doguwar magana ce sai dai ne mana a tarihi akwai lokacin da Hakim Ibn Hisham Ibn Hakim Ibn Hizam sahabi ne ya makara a ɗaya daga cikin salloli da ake bayyana karatu to shi kuma sayyidina Umar yana masallaci sai yazo yana karanta suratul furqan sayyidina Umar sai ce sai naji yana karanta waɗansu kalmomi wanda ba haka manzon Allah ya koya min ba yace ne kaman na ci kwallar sai na sallah amma nayi hakuri sai da ya gama sai na shako shi da mayafinsa na jawo shi na kawo shi gaba ga manzo alaihi salam na sai ya ma'aikin Allah na ji yana karanta qur'ani ba yadda ka koya mun ba sai manzo Allah ce saka shi ya sake shi sai ya ce ikra ya hisham hisham karanta hisham ya karanta yadda sayyidina umar yace sai manzo Allah ce haka za unzilat haka aka sauke su kai ma hisham karanta shi ma abin umar kai ma karanta umar shi ma ya karanta yadda manzo Allah ya koya masa yace haka na unzilat haka nan aka koya haka aka saukar da ita to anan sai malamai suka ce ahrufus sab'a da ake magana shine yaren larabawa bakwai ko lahajat yanzu kaga in ka ce ka dauki hausa akwai lahaja misali ta Kano ko akwai lahaja ta Zaria akwai ta Sokoto akwai ta Katsina akwai ta Dutse ko da lahajar su ko Ungo Karbi Amshi duk abu dai ake so a ce ko ba haka bane zuciya zuciya duk abu dai ake nufi hanta anta duk abu dai ake nufi kowa da yadda lahajar su take tsumma ragga duk abu dai ake nufi abubuwa ne da yawa kowane akwai lahajatu din su to shi alqur'anin nan gabaki dai ya kunshi waɗannan lahajatul arab as-sab'a ba ana nufi wai kowace aya kowace kalma za a karanta ta hasso bakwai ba ba haka ake nufi ba sannan ahrufu sab'a ba qira'atu sab'a ake nufi ba in ka ce qira'atu sab'a to su wa'ancan ukun cikon goma ya zaka yi da su kenan ana nufin lahajatul arab yanzu a cikin alqur'ani gabaki daya baka da kalmar da zaka ce an karanta ta da qira'a goma abinda zan yi tunawa akwai kalmar da zaka ce an mata qira'a 6 arjihu misali kana da arjih arjihi arjihi arjihu arjihu arjihi kaga wannan haka guda 6 ita kadai amma fa wanda zaka ce za a karanta ta ainihin har so 7 babu ma'ana wannan lahajatul arab sun narke a cikin wato qur'ani ya kunshe su gabaki daya dai kenan to idan aka ce riwaya Allah gafarta malam akwai wanda ke kiransu qurra'us sab'a kowa kuma da rawi dinsa misali in ka dauki qira'atu sab'a zaka ce da Nafi'u da Ibn Kathir Abu Amr Ibn Amir Asim Hamza Kisa'i kaga wannan sune qira'u sab'a in ka ci ko hukun khalaful ashir Yaqub sai kuma ainifin abin nan Yazid ibn Kaka shine Abu Ja'far malamin Nafi'u kenan wannan sune qira'u sab'a kuma kowanne zaka samu akwai rawayansa guda biyu kuma akwai mabambantan lafuzza tsakanin rawi wancan da rawi wancan duk da malamin su daya to abin da yasa ake cewa riwayar wani ko qira'ar wani na ce dogon magana ce to amma a takeice akwai lokacin fitina lokacin da harkar wato rafidanci tayyawa al-ahwa ya zama ga murji'a mu'tazila khawarij wane ne to kowanne suna so a ce qur'ani ya dace da mazhabin su da wannan aqida ta su da wannan firqa ta su za ku ji Abu Amr al-Basri dai daga cikin manyan qira'o'i malaman qira'o'i mutumin Basri to akwai lokacin da wasu daga cikin ainifin mu'tazila kun san su a wajen mu'tazila Allah baya magana yawa sai suka ce da Allah suna so ya koyar da dalibansa wa kallama Allah Musa taklima kaga in ka ce wa kallama Allah kaga Allah ko lafu jalala shi din ko ulubi shi Musa tunda alamar da irabi ba ta bayyana jaa Musa ra'aytu Musa baratu bi Musa sai dai ka kaddara da irabi haka ne ko to in ka ce wa kallama Allah Musa taklima kenan annabi Musa ya zance da Allah ba Allah ya magana da annabi Musa ba to sai ce to ku kaddara na yadda na karantar haka ya za ku yi da fadin Allah subhanahu wataala walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu kallama man rabbu man kaga dole dai kallamahu kenan kallama Musa rabbuhu rabbu Musa kenan Allah ne ya yi magana to daga wannan lokaci sannan kuma sai su ji karanta wa ma kuntum muttakhidhal mudillaini aguda ai shi akenan wai mudillaini Abubakar da Umar ban kasance zan riki masu batarwa batattu a matsayin wasu masu taimako ko abokan aiki ba to wannan ta sa sai mutane suka datse karban alqur'ani sai a wajen amintattun malamai masu amana masu addini idan a Makka ne ba za a karbi karatunka ba sai an ji wane ne malaminka dole ka ce wannan qira'a ta Ibn Kathir ce sai ta to ai baka rayu da shi ba to ai riwayar Bazzi ne sunansa Ahmad daga cikin albadaransa shi Bazzi da Qumbul sunansa Muhammad akwai hula kusan uku tsakaninsu da Ibn Kathir ma'ana sai ka faɗi riwayar wani ne qira'awar sannan a karba idan a Madina ne dole ka ce to wannan fa gaskiya qira'an Nafi'u ce to ai daga cikin albadaransa kai baka rayu da shi ba riwayar wa dole ka ce riwayar Qalun tunda Qalun agolansa ne ko kuma riwayar Warsh dole shi mutumin Egypt ne to amma dai yayi karatu gare shi haka nan a Basra ka ce qira'an Abu Amr riwayar Duri ko ta Susi idan a Sham ne ka ce qira'an Ibn Amir riwayar Ibn Zakwan ko kuma Hisham haka to shi yasa za a ce riwayar wa qira'an wa ma'ana dan a danganta kamar yadda za a ce mazhabar malikiyya kaga ba maliku ne ya kirkiro addinin ba a'a ana dangantawa don a nuna ra'ayoyinsa ne to haka ne aka ce riwayar Warshu ko qira'an Nafi'u ba wai dai Warshu ya kirkiro ko Nafi'u ya kirkiro ba saboda haka kenan ba za ka ce ba zan Allah da wace riwayar ya karanta ba manzo Allah ya karanta alqur'ani ne da ainifin dukkan wa'annan lahjatul arab kamar yadda muka yi bayani to tambayar da zamu karanta tashi daga ita a yau bayan yi addu'a sai ya ce aje an yi bayani akan tauye mudu ma'ana ma'auni Allah ya ƙara basira malam sai ya ce to yaro mutum nasa to sai ke cewa haka aka yi min a kasuwar Shiwarin mai aunar da shinkafa lokacin da zai auna min sai ya sanya rabin kwano cikin kwanan sai da ya auna kwano tara haka ana goman Allah ya tona masa asiri na gano da na fahimta sai na ce masa kai gaskiya ban gamsu wannan shinkafar ta kai kwano goma ba a sake aunawa sai ya ce ya fasa sayarwa na juye masa shinkafar sa na kara gaba bayan haka to bayan haka to sai ya ce bayan haka ko nabi to naji ni ma na shigo ciki wato malamin makaranta to abin da yake nufi wancan ya masa yar damfara ya gano to shi ma yanzu ya shigo a cikin lissafin tawayewar kenan to shine to bayan haka naji ni ma na shigo a ciki wato malamin makaranta yace tambaya ta to nan kuma tambayar da ni wasu tambayi abin nan sai yace kaso 95 cikin 100 na makarantun mu zaka ga a jadawalin shiga ajujuwa zaka samu cewa waɗanda suke koyar da Hausa Islamic Arabic wani lokaci ma har da irin su social study da civil education ana kai su can ƙarshen lokaci wani lokacin ma lokacin su yakan ci karo da lokacin sallar azhar tambayar ita ce idan ba mu zo karfe 8 a.m. ba mun tauye mudu wanda lokacin sa yayi karo da na sallar idan ya bar aji ya tafi salla kuma kafin ya dawo lokacin ajin ya kusa karewa ya shiga a haka sai mai lokaci na gaba yazo to shi ma ya tauye mudu ko ko zai shiga ajin ne daga baya yayi sallar to tambaya ta sa kusan gaba biyu ce gaba ta farko cewa wannan da ya zana hissoshin su ko period din su yakan kai lokaci kaza ma'ana ba hissa saba ta safi safi bace ba to amsa da zamu baka shine ya dokar aikin wurin take idan dokar aikin ko kana da hissa ko baka da hissa lalle takwas te maka to idan ba lalura komai kake zuwa har takwas ta wuce kai laifi akwai a sani na akwai bambanci tsakanin makarantun secondary school da primary da kuma high institution masu tsarin laccoci lakcara ba shi da laifi ya ki zuwa sai lokacin laccarsa wannan haka yake to amma dai ni a sani na primary da secondary kaman wato abin ne bai daya cewa dole malami ya shigo har ma akwai attending book da za ka rubuta karfe nawa ka shigo kai signing a sani na a da an hayin wannan to a takaice idan dai dokar wajen dole ka shigo takwas ko kana da hissa ko baka da hissa to dole ka shigo takwas din nan in dai ba da lalura ba in kaga cewa abin ya maka nauyi to sai ka rubuta resign sai ka je sai ka nemi wani wurin inda zai zamo ba kalubalance ka cewa ka tauye mudu ba ko kuma su wurin ka rubuta musu cewa kai malam wane hissa ka bata farawa misali sai karfe 12 alamun ce maka ba za ka shigo takwas ba sai 12 in suka baka takarda rubutacciya alamun ce maka sai 12 to shikenan baka da laifi amma idan dokar ka shigo lokaci kaza kuma da supervisor zai shigo ya samu baka shigo ba ko inspector baka shigo ba kai laifi to lalle ka je takwas kamar yanda aka bukata wannan shine sannan hissa ta ci karo da lokacin sallah wannan wani abu ne da ya kamata hukumomin makarantu su kula da wannan na sha faɗa cewa mu inda muke musulmi zalla ko majority don Allah mu dinga girmama addinin yanzu abin takeici sai ka ga makarantun mu a wata makaranta zaka samu wallahi babu wani wanda ba musulmi ba kwaya daya duk musulmi ne zalla amma sai ka ga wai an sanya jarabawa wa dalibai karfe misali a ce menene a ce abin nan sha biyu a wani za a ce uku zuwa biyar misali akwai masu uku zuwa biyar kai wani masa a ce wai hudu zuwa shida hudu zuwa shida to inda a ce ma muktarin la'asar zai yanzu kaman yanzu ai muktarin la'asar bai shigo ba karfe hudu karfe hudu kusan muktari bai shigo ba dan akwai lokacin da zaka ga hudu ma da minti biyar sannan muktarin la'asar zai shigo to yanzu irin wannan lokaci a ce sai hudu da biyar muktarin la'asar ya shigo sai aka ce za a so madarabawa hudu zuwa shida yaushe za a yi la'asar ne kaga dai aka ce dole a shigo hudu to an shigo ba a yi la'asar ba kuma lokacin da za a yi awadu ana jarabawa wannan akalla sallah ta jigata an kai ta laluri wanda kuma an ce laluri ma'ana ana jin lalura za ta sa kai wannan to in dai muna so ilimin nan namu yi albarka don Allah mu dinga mutunta lokacin sallah ba fata ake ba idan abu ne na ƙasa baki daya babu da yadda za mu yi to shikenan sai mu hakura amma dai a ce mu da kanmu mu sa jarabawa daidai lokacin sallah kai wata jarabawa ma za ta yi wajen awa uku sai ka ga cewa ainihin an sa dab da shiga lokacin sallah kuma har sallah na ta buƙatar ya wuce da wajen awa biyu to wannan shi ya kamata a ce mun gyara Allah ya nadafa mana abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure ya gane da mu daidai din